Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif. A wannan shirin na rana a yau Alhamis 5 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. To a yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗa cewa sun kakkabo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakarun Rasha suka harba a cikin dare. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falasɗinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. Akalla mutane 14 ne suka mutu yayin da wasu 200 suka bace a arewa maso gabashin India a yau Alhamis bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yayi sanadin ballewar wani tafki. Jama'a masu sauraro ayi mana afuwa kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su zamu fara da labaran duniya. A yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkabo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakarun Rasha suka harbo a cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da ke Turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasar sa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba jimlar jirage marasa matuƙi guda 29 don kai hare-hare a kan yankunan Odessa, Mykolaiv da Kirovohrad. Babban ƙalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a Turai, abinda Zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a lokacin da ya isa birnin Granada don tattaunawa. Zelensky ya ce yana da mahimmanci ga Ukraine ta samu makaman kariya ta sama a lokacin hunturu, inda ake sa ran Rasha za ta kai hare-hare da yawa da makamai masu linzami da jiragen saman Iran marasa matuƙi. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falasɗinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. Wata sanarwa da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota, bayan da suka samu rahotannin an yi harbi akan wata mota Isra'ila a kusa da garin Tolkham da ke arewacin yamma da kogin Jordan. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an gano bindigar M16 da harsasai da yawa a cikin motar. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta ce mutanen da aka kashe 'yan shekaru 23 da 27 ne. Arangamar da ta faru a yau Alhamis ita ce ta baya-baya a tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa a yankin yamma da kogin Jordan.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta kuma dawa da sauran ƙarshen labarin duniyan da fatan masu sauraro za a gafarce mu. A ɓangaren rahotanninmu na wannan safiyar cewa za ku ji cewa har yanzu tsugunne ta shi ba ta ƙare ba a ɓangaren tsaro a Najeriya, musamman ganin cewa har yanzu ana samun hare-hare a sassan arewacin ƙasar, inda ko a tsakanin nan sai da maharan suka kai wannan harin a jihar Sokoto da ke Najeriya. Haka zalika idan shirin ya koma a Ghana za ku ji cewa shugaba Nana Akufo-Addo ya buƙaci 'yan majalisar ƙasashen renon Ingila da su yi aiki tare domin kiyaye ƙa'idojin demokuraɗiyya da kuma na ƙungiyar ta Commonwealth. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin, amma yanzu za mu fara da zuwa Sokoto a jihar Lagos a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Muhammad Nasiru ya kuma da wannan rahoton game da cigaban matsalar tsaro da ke faruwa a jihar.
Al'ummomi a sassan jihar Sokoto, musamman a yankin gabas, har yanzu sun kasa samu yadda za su yi bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na tsira daga hare-haren 'yan bindiga. Ko a cikin daren jiya Laraba an samu rahoton kai hari a wani gari da ake kira Kelkeli a ƙaramar hukumomin Sabon Birni, inda aka yi wa mutum biyu yankan rago, kamar yadda wani mazaunin garin da baya so ambaci sunansa saboda dalili na tsaro ya shaida min.
Kelkeli tana nan cikin gundumar Sabon Birni local government a Taka Saba watch. Sun shiga sun yi ma mutum biyu yankan rago, sun raunata mutum biyu, suna nan a General Hospital. Mutanen garin kuma suna ganin kamar ai akwai wasu buzaye da suke zaune kusa da garin, suka je kuma suka fara ma buzayen, suna tafasa gidajen buzayen suna bincike suna ganin kaman waɗannan buzayen da sa hannunsu ko kuma wanda makamancin.
Haka ma 'yan bindiga sun kai wasu hare-hare a garuruwa daban-daban a ƙaramar hukumar mulkin Wurno, kamar yadda kantoma ƙaramar hukumar Bello Hali ya tabbatar.
Tabbas an kai hari a garin Kwargaba da 'yan wasu garuruwa nan kusa ga Kwargaba, kuma alhamdulillah jami'an tsaro sun taka rawa tsakani da Allah da 'yan sakai da banga. Sun hana su biya bukatocin sun ka taho biya.
A ƙaramar hukumar mulkin Binji kusan mako ɗaya yanzu ana samun tashi-tashi hankula sanadiyar wani hari na ta'addanci da ya rikide ya koma fada na ƙabilanci, ko a makon nan rundunar 'yan sanda ta tabbatar da samun yamutsi har da ƙone-ƙone tsakanin al'ummomi a yankin na Binji. Wannan lamarin baya rasa nasaba da yadda wasu matasa suka harzuka suka yi zanga-zangar lumana da nuna damuwa da yadda lamarin tsaro ke tabarbarewa a jihar Sokoto da ma arewa baki daya.
Sunana Kabir Abubakar, ana kira na Esplanade ko kuma Ashbir. Kamar yadda kuke gani, wannan sako ne muke so mu isar ga mai girma gwamna da kuma duk wasu jigogi wanda hakkin hakan ya rataya a wuyansu. Kasan nan babu wanda bai san abin da ke faruwa ba a cikin yankin arewa, musamman ma Sokoto, Kebbi, Zamfara da kuma Niger. Saboda haka shine muke so mu isar da sakon mu mu kai kukan mu akan a taimaka, ana kashe mu, ana muzanta mu, ana wulakanta, ana tuzurta mu na ƴan uwan mu mata.
Sunana Aisha Abubakar Raba, na hito daga yankin Sokoto ta Gabas. An garuruwan suna ta kashe mutane, Raba wurin da sabon birni Ilele Gwadabawa, Goranyo sun sa mutane gaba.
Mataimaki na musamman na gwamnatin jihar Sokoto akan lamarin tsaro, Kanal Ahmad E. Usman mai ritaya, ya ce gwamnati na sane da yadda jama'a ke ji dangane da sha'anin tsaro.
Duk abubuwan da suke faɗa gwamnati tana sane da shi, kuma bi iznillahi ta'ala abu ne wanda yake muna kai na kiyayewa, sannan kuma mu duba mutuncin da darajar kowa a cikin jihar Sokoto, kuma muna muku godiya ku nuna korafinku mai amfani, insha Allahu rabbi muna kai. Amma in tunatar da ku, wannan yaki ne na ta'addanci, yaki ne na sari kanoke, shi yasa yake da wahalan sha'ani.
Masana lamoran tsaro sun jima suna bayar da shawarwari da suke gani za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin, kamar shawarar samar da rundunar tsaro ta cikin daji da detective Awal Baladir Mi'iya ya jima yana bayarwa, ko kuma samar da cibiyar tattara bayanan tsaro na sirri da dai makamantansu. Sai dai aiwatar da shawarwarin wataƙila kan iya nuna tasirinsu, ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Tumadilla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarasar labarin duniya. Akalla mutane 14 ne suka mutu, yayin da wasu 102 ciki har da sojoji 22 suka ɓace a arewa maso gabashin Indiya a yau Alhamis, bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin ɓallewar wani tafki, lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jami'ai. Bala'in da ya shafi rayukan mutane 22,000. Hukumomi sun ce shi ne na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin nahiyar Asiya. Ana gudanar da aikin ceto a cikin yanayin ruwan sama da ke sauka ba ƙaƙƙautawa. Ga ruwan kogin Testa na gudana da gudu, hanyoyi daga doji sun lalace a wurare da yawa. A cewar mai magana da yawun jami'an tsaron ƙasar a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter. Hukumar tsaron Azerbaijan ta fidda wani bidiyo a yau Alhamis da ya nuna ana kama Rayek Hurtuyunyan, tsohon shugaban yankin Karabakh. A baya dai ana kiran yankin na Karabakh na Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Hurtuyunyan, wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba, an kama shi an kuma kai shi babban birnin Azerbaijan, a cewar wani kamfanin dillancin labarai na Azerbaijan. Hukumomi a Azerbaijan ɗin sun kama tsofaffin shugabannin 'yan awaren Karabakh a ranar Talata, bayan da a watan da ya gabata suka kwato yankin da galibi 'yan ƙabilar Armenia ke zama, wanda ya ɓalle a wani farmaki da sojoji suka kai, a cewar kamfanin dillancin labaran APA.
Madalla an gaida marin da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Nana Akufo-Addo na kasar Ghana ya buƙaci 'yan majalisun ƙasashen renon Ingila da su yi aiki tare domin kiyaye ka'idojin demokradiyya da kimar ƙungiyar ta Commonwealth yayin da yake buɗe taron majalisar dokokin Commonwealth karo na 66 da ya samu halartar wakilai sama da 500 a birnin Accra na ƙasar ta Ghana. Wakilin sashen Hausa Idris Abdullah na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan shine karo na farko da majalisar dokokin ƙasashen renon Ingila reshen Ghana ya karɓa ƙungin taron. Yankin CPA na Afirka ɗaya ne daga cikin yankuna tara na ƙungiyar, kuma wannan ne karo na 17 da yankin ke gudanar da taron na shekara-shekara. Shugaba Akufo-Addo, wanda ya gabatar da jawabi na musamman a bikin bude taron mai taken yarjejeniyar Commonwealth shekaru 10 nan gaba, ɗabi'u da ƙa'idojin da majalisar za ta tabbatar, yace:
I applaud the Commonwealth for its unwavering commitment to principles such as the rule of law, open and inclusive societies, equal rights for all.
Ina kira ga 'yan majalisar Commonwealth da su yi tunani mai zurfi akan manufar ɗabi'u da ƙa'idoji da ke cikin yarjejeniya ta Commonwealth. Ina yaba wa Commonwealth saboda jajircewarta na bin doka da oda, al'ummomi masu fa'ida da fahimtar juna, daidaito ga kowa da kuma mutunta muhimman haƙoƙin bil'adama da 'yancinsu. Haka kuma shugaba Akufo-Addo ya taɓo batun illolin sauyin yanayi, ta'addanci da kuma yawan juyin mulki da suke da demokradiyya barazanar kafuwa a wannan yankin. Mai sharhi kan harkokin yau da kullum Isa Merago Jibril Abbas ya ce jawabin shugaba Akufo-Addo na kan gaba, amma sai dai shugabannin farar hula na da buƙatar gudanar da mulki yadda demokradiyya ta gindaya.
Idan bera da sata da dawama da wari, ya kamata shugabannin siyasa su san abin da ya kamata su gudanar a yayin mulkinsu na cigaban al'umma da kuma tsara wato manufofi da dai wato tada kuma da tattalin arzikin kasashensu domin hanawa jami'an soji kudin mulki da wato yunkurin zuwa su ture wato gwamnatoci na farar hula wanda al'umma suka zabe su.
Babban sakataren kungiyar majalisar dokokin Commonwealth Stephen Tweed ya bayyana farin cikin sa ga karimcin Ghana ga bakin taron.
Let me take this opportunity to thank all of you for being here. I wish everyone a successful conference, an impactful conference, and I hope an enjoyable conference. The wonderful hospitality that we've already received from our Ghanaian host.
Bari in amfani da wannan damar don gode muku duka da kasancewa a nan, kuma ina yi wa kowa fatan alheri da gudanar da taro mai tasiri, da fatan an yi taro mai kayatarwa tare da kuma karancin da muka riga muka samu daga masu masaukin mu Ghana. Game da taron na bana mai sharhi kan harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro Irbad Ibrahim ya yi tsokaci.
Lamarin Commonwealth Parliament abu ne da ake bayayya tsakanin kasashe don a tunasar da juna ababen da suka hada wayannan kasashe da suka kasance a ƙarƙashin Britania lokacin colonization. Wani dama ne da ya kamata ta kasance tutor kanda da yi kasashen da ke ƙarƙashin wannan tuta su taimaka ma juna. To inda Commonwealth Parliament tana zama wanga karo a zabin Ghana da aka yi, ita Ghana ta yi rawan a gani tun independent, ko da yake mun samu matsala na juye-juyen mulki, amma tun shekara 1992 mun ga an sake gwamnatin daga farin hula zuwa sabon farin hula. Ashe Ghana abin kwaikwayo ne ma wayan da ke ga kaman demokratiya za ta sa maka da Afirka. So shi mai marhabi da wannan taro da aka yi a Ghana.
Taron zai yi nazari kan batutuwa da dama da suka danganci bita kan barazanar ta'addanci zuwa kasan jinsi a majalisun dokoki, yaki da talauci kan makamashi, da samun ci gaban kasuwanci da tattalin arziki mai dorewa, da kuma tattaunawa da matasa. Haka kuma za a gudanar da wasu tarurrukan ƙarawa juna sani a gefen taron majalisar Commonwealth din, da suka hada da tattaunawa da 'yan majalisar Commonwealth mata da kuma 'yan majalisar Commonwealth da ke fama da larurar na ƙasa. Idris Abdullah Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullah Babu da wannan rahoto. Kada dai a manta, ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, duk sanda aka so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, lafiya uwar jiki. Thank you.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acid peptic disease, wato cututtukan da suka shafi yadda jiki ke samar da sinadarin acid a cikin cikin dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan waɗannan cututtuka na acid peptic diseases.
Acid peptic disease ko kuma APD wani rumfa ne na cututtuka manya-manya kamar haka. Na farko muna da esophagitis, na biyu akwai gastritis, na uku muna da duodenitis, na uku muna da esophageal ulcer, muna da gastric ulcer, duodenal ulcer, Zwellinger-Ellison syndrome tare da sauransu, amma waɗannan dai da na kira su ne manya-manyan. Wannan acid peptic disease din kuma ko kuma yace cututtukan da na kira under acid peptic disease din nasu da wani kamanceceniya babba, wannan kamanceceniyan ba kuma ne illa dukansu akwai taka rawa mai matukan amfani na shi wannan sinadari na acid din. Wannan acid din nan kuma kamar yadda muka san shi a Hausance din shine dai acid din da muka sani, amma ba wai irin na lab ko na chemical ba, but rather acid din da yake jikin nan Adam na hydrochloric acid tare da sauran makamantansu irin su gastrin tare da pepsin. So su ne in ya kasance sun canja kamanni ko kuma aikin su ya canza suke jawo irin waɗannan cututtuka da muke kiran su acid peptic disease wanda na lissafo su a baya. Wani abu kuma wanda yake da dadi akan wannan acid peptic disease mai matukar amfani shine ba zallan acid bane zalla yake taka rawa, har da wani abu shi Helicobacter pyloric infection ko kuma Helicobacter pylori infection wanda shi ma yana da matukar amfani da a tuna da shi dan cikin bayanan mu da zamu yi za a ji ana yawan maimaita shi. So da acid ne da kuma H pylori suke taka rawa tare da wani abu da zamu faɗa a gaba. So kenan acid peptic disease ba cuta bane guda ɗaya, a'a wato wani rumfa ne na cututtuka da na lissafo a baya.
Shin me ke haddasa irin waɗannan cututtuka?
Da gaskiya manyan abubuwan da suke haddasa irin wannan cututtuka, na farko dai akwai shi kanshi acid din, na biyu muna da NSAIDs wato non steroidal anti-inflammatory drugs, wato waɗansu irin magunguna ne wanda su ma suna iya haddasawa ko wanda basu haddasa ba to za su iya taka rawa gurin ƙara ko kuma jawo wannan cutan, kamar irin su ibuprofen, irin su diclofenac, irin su indomethacin, irin su naproxen tare da sauran group din da suke wannan NSAIDs din. Shi sa ma ga mutumin da yake da irin wannan cututtukan mukan ce ya guje shan irin waɗannan maguna ko da allura ne balle kuma a zo a ce hadiya. Bayan haka kuma akan samu wanda suke yawan shan sigari ko kuma wanda suke yawan shan giya, to shi ma yana asalin taka rawa. Sai kuma babban a cikin su shine H pylori infection da na faɗa a baya. Wannan H pylori infection din kusan kowane Adam ya da kadan a cikin shi ko kuma kadan a jikin shi kai, amma sai dai ga wanda suke da acid peptic disease na su yakan yawanta sai ya dawo kuma ya kasance ya fara cutar da su. Sai sa akalla a kiyasce akalla kusan mutum biliyan 7 zuwa 8 da muke da su a duniya, sama da biliyan 3 ko kusan biliyan 3 suna da wannan wato ainihin cuta ta Helicobacter pylori, ko da ma a zo a ce ba su da acid peptic disease. Waɗannan su ne aggressive factors din, amma kuma at the same time muna da opposite ones din, su kuma sukan taka rawa gurin yin kishiyan abin da na faɗa kenan.
To likita, menene ma alamun irin waɗannan cututtukan?
Daga cikin manyan alamomin waɗannan cututtuka dai shine ciwo wanda mutum yakan ji a kirjin shi ko kuma a cikin shi ko kuma a dan ta kusa da ƙasa da cikin shi za a ce, amma yawanci ciwon kirjin da na cikin yafi a musamman mutum inda zai ce maka inda wato ainihin ribs ko in ce wato kaman kirji kenan tsakanin sternum, wato kirjin da yake tsakanin kirji kenan ko in ce kashin da yake tsakanin kirji da ƙasa shi a kowane rami wanda kowa in ya danna to tai dai ta wannan gurin mutane sun fi complain akan ciwo ko kuma ciwo mai tsananin zafi ta wannan gurin. Ga wayansu kuma yakan zo musu da wannan ciwon tare da amai, amun ma kuma yakan zo na jini, wani yakan zo musu da bayan gida wanda shi ma na jini, wayansu yakan zo musu wato ainihin darama da kuma tsoron cin abinci tare da kuma wato ainihin fargaba dai in generally na shan ko kuma cin wani abu wanda musamman suna tsoron kar ya daga musu ko kuma kar ya jawo musu. To wannan shine manya-manyan alamomin wannan cuta. Akwai wanda yakan zo musu har da su gyatsa tare da sauran su, wani abu shi family dyspepsia kenan, su suma duka suna cikin taka rawa a waɗannan alamomi na acid peptic disease. Sai dai wani gudu ba hanzari ba, alal misali esophagitis ne kamar yadda na faɗa a baya, to alamomin shi akwai dan bambanci, gastritis ma haka, duodenitis ma haka, esophageal ulcer ma haka, gastric ulcer da duodenal ulcer. An ba mu sa himma koma da kwazo akan manyan da suka fi damun al'umma wanda shine gastric ulcer din da kuma duodenal ulcer. Gastric ulcer shine yayin da ta cikin tumbin mutum namiji ko mace ya fara ƙwarzanewa wanda har yake to the extent that ya ji ciwo kaman da ciwo da muka sani to sai ya kasance ya ga masa irin wannan wato ainihin zafin wanda har zai zo ya dame shi to shine gastric ulcer. Duodenal ulcer kuma yayin da the same ciwon ya auku a madadin cikin tumbi but rather sai ya je cikin hanji wato small intestine kenan. To yayin da ya je wannan gurin kuma sai kasance ciwon shi ma yana jawo masa sai dai babban hanyar da ake iya bambance su shine yayin da gastric ulcer ne mutum yana cin abinci cikin minti 2 3 ko 4 ko 5 sai wannan tsananin ciwon cikin ya tashi masa musamman in ya ci abincin da bai karfe shi ba irin abinci kamar su yaji su maiko su gas su tsami tare da irin wake ko na makamanci haka ko wanda yake asalin damun su kuma in mutum bai ci abinci ga baki daya ba shi kuma in duodenal ulcer ne shine yayin da mutum ya ci abinci ya kara awa 2 zuwa 3 ko 4 to da shi da shi kuma ciwon cikin zai fara masa kenan especially in mutum ya ci abinci da dare a ce mutum ya ci abinci karfe 7 da rabi ko 8 din dare ɗaya daga cikin wannan na faɗa ko ma a ce halaba su bane to duk inda karfe 11 12 ko 1 dare ta yi to sai ya hana shi sakar to wannan babban alamar duodenal ulcer ne amma kamar yadda na faɗa kowanne a cikin su yana da irin nashi alamomi amma da yake an fi samun wa'annan cases din a nan arewacin Najeriya to dole himman mu da kwazon mu ya fi wato ainihin karkata ga wa'annan manya guda biyun da na faɗa din so sai na gaba kuma akwai aman jini so aman jini ko hakan akwai ga wanda suke da gastric ulcer wato wanda ulcer su yake tumbi ne saboda ba dan komai ba dan ya dan fi kusa da baki mutum wato zai kasance in mutum ya tashi aman ba zai masa wahala ba abincin saboda ai bai nisa da shiga ciki ba amma wanda yake da duodenal ulcer kuma on the other hand ya fi ganin bayan gida na jini ba dole a ce ma ya ga bayan gidan jini ba amma ba amma wanki bane bayan gidan ya kasance ai baki sosai wanda har mutum ya fara tana a to ni kan menene ji wannan bayan gida wanda ba komai bane illa ulcer ne da ta dan taye jinin da yake fita a wannan gurin to shine zai zo ya hadu da abincin da muka ci ko da bayan gidan da zai fita wanda shine zamu ga wannan alamun jinin ko kuma shi bayan gida na jini
shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane irin waɗannan cututtuka?
Tabbas akwai gwaje-gwaje manya-manya da ake yi wajen gane su. Daga cikin su akwai esophageal gastroduodenoscopy. Wannan esophageal gastroduodenoscopy din kamar daga sunan shi ya hada da za a sa wani wato ainihin inji ne ko in ce tube na musamman wanda akwai camera a jikin shi ana dorawa a cikin bakin mutum yana shiga ba dadi dai amma haka za a yi hakuri mutum yana hadewa ana ganin ta ina ne akwai wannan ciwon. Shin mutum yana da esophageal ulcer ne, gastric ulcer ne, duodenal ulcer ne, Zollinger-Ellison syndrome ne ko ma kansa Allah ya sauke don yana bada dama ya nuna mana ainihin hoton inda wannan cutar yake da girman shi da kuma uwa uba in ya fara jin ciwo ma to an extent that har ya fara jini to duk wannan esophageal gastroduodenoscopy din shi zai nuna mana amma kuma in shorter terms ana kiran shi endoscopy kenan but ba san haka yake yi ba yakan taimaka ma gurin samun biopsy. Biopsy shine wani dan karamin wato ainihin dan a ce gwaji da aka yi gurin yagowa patin da ake tunanin ya samu illa kamar yanzu inda nace muku alal misali indiyojin ulcer ne aka ga ta gurin hanji ne ya samu illan ta ciki to sai a dan yago wannan gurin sai a ji a karin gwaji a tabbatar da cewa kansa ne ko kuma ba kansa bane saboda shi ma wannan abun yakan iya jawo kansa ko kuma yakan yi kama da kansa to sai sa abun ba za a yi saurin cewa mutum yana da ulcer ba in dai ba a yi wannan gwaji na esophageal gastroduodenoscopy ba. Na biyu daga cikin gwajin kuma su ne kamar haka aka yi gwaji na upper gastrointestinal series wanda shi kuma yakan ba mu dama ne mu san ta ina shi ma ainihin wannan cutar take yawanci akan ba mutum barium ne sai ya sha wannan barium ana iya cewa barium swallow sai mutum ya hade yana shan ruwan yayin da kuma ake hoton kirjin to yayin da aka yi hoton sai ya ba mu dama mu san ta ina ne ainihin cutar yake wanda kuma ba za a taba ganewa ba har sai an ga yanda ake yi sai kuma wannan shi akwai wani urea breath testing wanda mutum zai sha wani abu ne that is enriched with wannan urea din nan wanda in ya hade shi ma duk hoton ake yana ba mu dama mu san ko akwai presence na Helicobacter pyloric infection ko kuma it is absent amma in some situation wanda ya dan fi sauki ya fi sauri a cikin su shi na kan H pylori test wanda kuma jini ne ko za a ja cikin minti 15 ko 20 an gano ko akwai wannan bacteria na H pylori a jikin mutum wani gudu ba hanzari ba ba amma mamaki bane ya nuna babu bacteria H pylori da yake jawo ulcer din amma kuma mutum yana da ulcer to shine abun mamaki ko ba amma mamaki wani mutum yana da bacterial pyloric infection din a cikin shi amma bai da ulcer amma kuma zai iya yiwa yana da gastritis esophagitis ko kuma duodenitis ko kuma other similar condition inda yake under wannan acid peptic disease din sai dai amma babban cikin su shine endoscopy din wanda shine general term da muke amfani da shi shine gold standard din amma kuma babban sunan da ake amfani da shi shine esophagogastroduodenoscopy wannan sune ainihin gwaje-gwajen da ake dan a tabbatar da mutum yana da ɗaya daga cikin cututtuka na wannan acid peptic disease din dan a san wani irin magani ya kamata a ce an bashi ko kuma an bata
shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa dan jin irin mutanen da suka fi cin karo da waɗannan cututtuka da ma wasu muhimman bayanai a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
Alhamdulillah an gaida ta kwara da shirin nuna lafiya uwar jiki ma saro yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kukan aika mana ta ya email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isafana karamar hukumar mulkin Dangi Kamba jihar Kebbin Najeriya yace ko shakka babu yau ce ranar malamai ta duniya sai dai kash ranar ta rike mu cikin wani hali na tabarbarewar harkokin tsaro da talauci kai da dai sauransu Allah dai ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka baki daya musamman kasar mu Najeriya sai sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe yace yau take ranar malamai ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware sai dai a dan bakin ciki da takaici malamai a Najeriya sune kauran baya a cikin ma'aikatan gwamnati a gaskiya ya kamata gwamnati ta inganta aikin malamanta fiye da duk ma'aikaci musamman malaman primary sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasum Kirinjin ta Arewa tare da magaji sojan Kirinjin da Umar Muhammadu Kirengin dukkan su daga jihar da Magaram a Niger suka ce muna kira ga yan kasuwar mu na jamhuriyar Niger yi wa Allah ta rage mana farashin kayan abinci da muke fama da shi kamar yadda gwamnatin Niger ta yi kokarin rage abubuwa da yawa a ciki ya kamata su ma yan kasuwar mu su yi koyi da su mun gode kwarai da gaske sai sakon Muhammadu Salihu kauran lamo da jihar Zamfara yace muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da haɗin gwiwar jami'an tsaro da su rubanya kokarin da suke yi wajen ganin sun kubutar da ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau waɗanda yan ta'adda suka kwashe su a gidajen kwanan su haka kuma a samar wa jami'ar cikakken tsaro domin kaucewa rukushewar ta baki daya sai sakon mu na gaba daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Nagari Jau da Aisha Usaini dan goce karasuwa da Maryam Baba ga Alhaji Nuciya wace kal suka ce ita ce dalibai mata biyar na jami'ar tarayya ta Dutsen Ma dake jihar Katsina da yan bindiga suka yi abin tir da Allah wadaini domin mun fahimci cewa matsalar sace-sacen dalibai kullun ƙara ta'azzara take yi a arewacin Najeriya gashi kuma har yanzu ba mu ga wasu kwararan matakai da gwamnatin kasar mu ta dauka ba Allah ya kawo wa talakan Najeriya agajin gaggawa ko zai sami sa'ida a rayuwa sai sakon mu na gaba ya fito daga Abubakar Kawo Girgir yace sauye salo da masu garkuwa da mutane suka yi na mayar da aika-aikar su akan daliban jami'a mata abin tayar da hankali ne sosai muna fatan mahukunta za su kara tsaurara tsaro tare da tabbatar da duk wata jami'a wurin kwanan dalibai a cikin makarantun yake ba a waje ba so masu saurare iya sakonnin da za mu iya kawo muku kenan mu kasance lafiya
to madalla an gaida na san inna masu haro da wannan muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice
To a takaice a yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkabo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakarun Rasha suka harba a cikin dare yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga kasashe abokan hulɗar Ukraine da ke Turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba jimlar jirage marasa matuƙi guda 29 don kai hare-hare kan yankunan Odessa, Mykolaiv da Kirovohrad. Babban kalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a Turai, abinda Zelensky ya faɗawa manema labarai a lokacin da ya isa birnin Grenada don tattaunawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falastinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. Wata sanarwa da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojojin suka bi wata mota.
To masu taro baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarin duniya, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ta wuce muku fatan alheri, sai an ji mun ku.